all the birds will sing for you, all the stars will shine from now until I'll be with you, and all the thoughts will be about you, every note of this song will be right from my heart. And since I've known you, I've groped for words. I've never told you the truth about us. For sure the birds were parted well, and hear them sing your song of my love. Da 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 da